نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da izinin Allah madaukin sarki yau juma'a 22 ga watan sha'ban shekara ta 1443 hijriya wanda ya dace 25 ga watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul wudu kuma gushe ba muna cikin kitabul wudu yau zan mu tashi a kitabuna babina 74 amma kafin mu fara ina Muhammad Kabir ya majmu'a kusan fara muraja'a da muke fa
soda ni saboda Allah ya yarda zuwa ya tarba kuma ba
ina murta za shari Muhammad Nur Salisu kunai abul malik kunai ibrahim ya ayya zan mu tashi babu dafu siwaki ila al-akbar babun dake bayanin dai ka aswaki zuwa ga babba hadisi na 246 da Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa qala affan affan yake cewa haddathana safar ibn juwayriya an-nafi an ibn umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu mai sirra da amincin Allah qala yake cewa arani atasawwaku bi siwaki naga kaina ina aswaki da wani aswaki nan yana nihin mahalki a cikin mahalki faja ani rajulani sai wasu mutane guda biyu suka zo mana ahaduhuma akbaru min al-akhar dayan siyahi dayan gilma fa nawaltu siyaka al-asghara minhuma sai na beka aswakin zuwa ga mafi karamta cikin su na beka shi ga karamin fa kila li sai aka ce mini kabbir kabbir ma'ana kabbir ka ba ka beka ma babba ma'ana irfa al-siyaka ila al-akbar ka beka aswakin zuwa ga babban fada fa'atuhu ila al-akbar minhum sai nan meka shi zuwa ga mafi girma cikin su babban cikin su ma'ana kenan girman ma na gaba da girman ma babba aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babban ya kamata ka fara ba mu qala abu abdullah al-imam abu abdullah bukhari al-imam al-bukhari kenan yake cewa ikhtasaruhu nu'aym nu'aym ya takaice hadisin anil mubarak daga mubarak daga usama daga nafi daga ibn umar wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo shi anan mu'allaq ya kawo shi a matsayin mu'allaq amma Imam Muslim ya kawo shi a cikin kitabur ru'ya a ƙarshen kitabin shi daga Nasr ibn Ali daga baban shi daga Sakhar Isma'il ya huddo shi ta hanyar Wahab ibn Jarir da Shu'aib ibn Harb suke cewa Sakhar yake cewa Abu Nu'aym ya huddo shi daga Abi Ahmad daga Musa ibn al-Abbas al-Juwayni yake cewa malamai suke cewa mu sani cewa inda Bukhari Allah mashi rahama yake cewa qala fulan nan gurin abin ce ba haddathana affan ko akhbarana affan ko cewa qala affan yace mu sani cewa abinda bukhari ya danganta shi zuwa ga wasu daga cikin malaman shi da siga jazam kamar nan da yake cewa qala affan bai ce ba wayurwa an affan ko da siga jazam ya kawo shi ka qaulihi kamar yace qala fulan wa zada fulan wa nahu zalika falaysa hukmu hukmu ta'liq ghayra shuyukh shuyukhi idan ba a wajen malaman malaman shi bane to ba ta'liqi bane daga ma inda ga malaman shi ne yamma wannan abun sama da su to wannan ta'aliki ne amma idan daga malaman shi ne kai tsaye yace qala fulan to wannan ba mu'allaq bane bal hukumu hukumul isnad al musarrah bihi hukuncin shi hukuncin wanda an ambaci sanadin shi kuma hukuncin shi ittisali ne da sama anan gurin Nu'aym da yake fada yayi ta'alikin shi Nu'aym ibn Khabir ibn Hammad al Khuzai al Hafiz al A'war babban hafizi ne na hadisi mai ido daya zawut tasani kuma abucin wallafa wallafi bukhari ya gamo shi da wani shi anan ya kawo shi a matsayin iktirani shi da wani dan saboda an yi sabani a gare shi Nu'aym Allah ji kanshi an jarrabe shi a ƙarshen rayuwar shi ya mutu a garin Samira mahabusan yana gidan kaso game da muggan sarakai ya rasu a shekara ta 229 Allah mushi rahama al-imamu ahmad ibn hanbal yake cewa awwal man arafnahu yaktubul musnad nu'aym ibn hammad farkon wanda muka sani yana rubuta hadisai musnad shine nu'aym ibn hammad al-khuzai abubakar al-khatib yake cewa ana cewa shine farkon wanda ya wallafa musnad ahmad ibn hanbal yake cewa yana cikin manya-manyan as-sikat Ahmad ibn Sabit yake cewa naji Ahmad ibn Hanbal da Yahya ibn Ma'in suna cewa Nu'aym ibn Hammad ma'rufun bi talabi duk wanda ya san shi da neman ilimi ya san shi sai zuwa karshen maganganun malamai da suke karan saboda an yi almagana akan shi yasa muka yi bayani akan shi yasa ma Bukhari bai yarda ba ya huddo hadisin shi a matsayin cikin usul ya huddo shi cikin mutaba'at wal hadisi zahirul lima tarjama wal hadisi zahiri ne ga abinda Bukhari ya mushi tarjama shine gabatar da ma'abuta shekaru a cikin lamurra haka nan kuma ya gabatar da masu shekaru da dama a wajen abinci da wajen abin sha da wajen zance da wajen tahiya da wajen rubutu da makabantan su gabaki daya al'ada ta gudana mafi yawanci a kauye mun san in za a yi abinci ba a fara sa hannu sai babba ya sa to wannan kyakkyawar sunna ce wanda tana da asali da tushe daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne mai kyau da ma makamantan shin ana tahiya ba a shiga gaban babba ko ma'aikinka ne ko yayanka ne to kasance shine a gaba kai kake biye da bayan shi wa kullu manziluhu qiyasan ala siwa kuma dukkan wani abin da ya kasance na alheri ne to ana gabatar da babba dan saboda istidlali ga hadisin huwaisa da muhayyasa a wajen isasi da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa kabbir kabbir ya ba babban abin kama babban shi yasa can farkon hadisin lafazin shi ya dauke ne amfani da kabbir kabbir har su biyu duwa da wannan hadisin alhali shi kuma wannan kabbir kin su dai ne ta su yana nihin babban ku ya fara yin magana muhallab yake cewa Allah mushi gafara yana cikin manya-manyan magabata masu sharhin sahih al-bukhari taqdimu zawis sunna aula min kulli shay gabatar da ma'abuta shekaru yahi komi malum yatarattabu alqawm fil julus matkar mutanen ba a jere ba suke a cikin zama idan kuma sun jere ta a cikin zama to wannan kuma sai a ba ma wanda yake mafi dama sai a ba ma mafi dama ko kuma shugaba shi ya zabe shi cewa ga wanda ya dace ya fara da shi wannan kuma ba za a mishi jayayya ba kuma a cikin hadisin akwai bayanin qadala aswaki sai babu na 75 al-imam al-bukhari ke cewa babu fadlu man bata ala wudu alal wudu baban da ke bayanin faralau wanda ya kwana akan arwalla zai kwanta ya kwana ya arwalla man ba ta ba yanan kwana ne ana kusa da kwana hadisi na 247 Allah jikan Bukhari ke ce haddasana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansur wancan Abdullah da yace shine Abdullah ibn al-Mubarak wanda ya rawato daga Sufyan daga Mansur Mansur kuma shine Mansur ibn al-Mu'tamir daga Sa'ad ibn Ubaida daga Bara ibn Azib yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ataita madjaaka idan ka zo gurin kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis-sala kai arwallaka irin ta sallah summa taji ala shiqqal ayman sannan ka kwanta ka shinkishin gida a tsagen ka na dama summa qul sannan sai ka ce allahumma aslamtu wajhi ilayka ya allah na mi kauya na zuwa gare ka fuskata gare ka mafan wattu amri ilayka kuma na mai mai kalmari na zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilayka na bai ka baya na zuwa gare ka ma'ana ga baki daya na kenan tunda ya hada wannan abubuwan ragabatan wa rahabatan ragabatan dan saboda kwadayi ga abin da ke wajenka na alkhairi wa rahabatan ilayka kuma dan saboda tsoron abin da ke wajenka na ukuba la malja'a babu wata makuya wa la manja babu wata matsira minka daga gare ka illa ilayka sai gare ka ma'ana dukkan wanda yake so ya tsiye gudu daga ukubar Allah ya gudu daga wani ajarabawa ta Allah to kuma wajen Allah ne zai kai kuka ba wani shi ba Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta ya Allah nayi imani da littafinka wanda ka sauko bi nabika allazi arsalta da annabinka da ka aiku yace fa in mutta idan ka mutu min lailatika akan daren wannan fa anta ala al-fidra kana busa kan fidra waj'alhunna akhira ma taqul ka sanya su su zamana karshen abin da kake fada ma'ana ya zamana su ne karshen dukkan azkar na barci wannan su kasance su ne karshe wanda da ka faɗe su babu wata magana da zakai kala sai ke cewa faradatu ha ala nabi sai nan maimaita ma annabi alayhi salatu wassalam wannan zikiri da ya bani shine bara ibn azib kenan yace falan ma balagtu yayin da naje wajen allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta qultu sai nace wa rasulika allazi arsalta kala la sai annabi yace a ba haka ba dai wa nabiyika allazi arsalta da annabinka wanda ka aiko wannan yake nuna mana cewa alfazu na zikiri mutum bai da ikon ya sauya wani abu koda ma'anarsa da yace da annabi da ar-rasulu duka ɗaya ne amma da ya sauya su annabi sallallahu alaihi wasallam shi a'a ba haka bane wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi a cikin kitabud da'awa ta haka muslim a cikin kitabud da'awa da al-imam at-tirmizi yake cewa babu wani hadisi da muka san wanda malamai al-imam at-tirmizi yake cewa wanda an ambaci arwallaban da wannan hadisin Abu Dawud ya huddo cikin adabu da al-imam an-nasa'i Allah musu rahama cikin amalul yawm wal layla yake duka sun huddo wannan hadisin a cikin hadisin da annabi yake cewa fatawadda'a kai arwalla arwalla idan umarni idan ya zo a ka'ida ta malaman usulul fiqh da suka kafa idan umarni ya zo daga Allah ko manzon shi ana daukar shi akan wajibi in dai ba an samu wani dalilin da ya hana daukar shi akan wajibin ba wannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce fatawadda da a wajibi za a dauke shi amma akwai dalilin da yasa ba a dauke shi akan wajibi ba an dauke shi akan mustahabbi yace li annan no mufad dan saboda an ci mutun ya kwana akan arwalla mustahabbi ne dan saboda barci kanshi mutuwa ne wa rabbu ma yakunu mautan dai ta so diyawa ma zai kasance mutuwa ta gaske faqar tuqbadu ruhuhu fi nawmihi tana yiwa a dauki ranshi a cikin barcin nashi sai ya kasance ya kwaya ta yi wajen Allah akan tsarki ya kamata mutun ya kiyaye akan wannan kada ya kubuce mishi kuma a cikin ta akwai wani sirri wanda yake boyayye inji malamai inji ibn al-mulakkil Allah mushi rahama yace wannan shine idan yana kwana da arwalla zai kasance Allah ya kare shi game da wargi na shedan a cikin maholki zai zama na maholki na alkhairi yake ba maholki na tsorace tsorace da marasa anhwani marasa tushi a riga su a halam yace wa asal mi hazal khatima kuma sai kasance Allah ya mishi kyakkyawar cikawa da wannan kyakkyawar addu'a da mutun yayi ta kai arwalla kuma ka cika da wannan arwalla shi yasa ibnu umar Allah mushi rahama yake sanya shi shine karshen abin da zai arwalla da wannan addu'a idan yayi zance akan wannan addu'a bayan yayi ta tunda an ce ita ake so ta zama karshe in yayi ta kuma sai yayi wani zance ta kama ko an kira shi a waya ko wani ya kira shi ko wani ma'aihin shi ya kira ba ya ce ba an yayi addu'a kwanci ta karshe ban na amsa ma baba amsa mishi zakkai ko wani daruri ya kama zakkai amma kuma in ka zo ka ƙara maimaita ta dan an sanya ta kasta zamanin karshe eh malamai suka ce kuma wannan arwalla ta hi zama mustahabbin ta hi karhi game da wanda ya kasance yana da janaba bai yi wanka ba yace dan saboda zai kasance mishi mafi nishadi ne game da komawa kamar yadda hadisi yazo a cikin sunan Abi Dawud hadisi marfu'i idan yace ka kwanta akan tsagen ka na dama wannan ma yana daga cikin sunnoni na barci Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana son damuntawa cikin kowane lamurran shi kuma dan saboda barci kamar da ya gabata dan uwan mutuwa ne sai mutun ya zamana ya kwanta a dama kamar yayi shirin kwanciya ta kabari ne wanda haka nan ake mishi ya tuna kanshi tuna mu kanshi cewa wataran wannan kwanciya a cikin kabari ne zai yi ta kuma a cikin shi malamai suka ce akwai hikima da tarra ta kasancewar zuciya tana bangare na dama idan yayi haka nan barcin shi ba zai yi nauyi ba zai yi gaugawar halkawa maimakin gami da wanda ya kwanta a hagun Ibn al-Jawzi Allah mushi rahama yake cewa wannan maslaha ce wanda malaman dubbu malaman likitanci sun tabbatar da ita dan saboda malaman likitanci suna cewa yambagi an yaddaje alal janibal ayman sa'a ana so ya kasance koda ba wai an ce maka ko anan duka daren duka kai shi a bisa bangaren dama dan sai ka kage suka ce sa'a guda ake so ya kasance kayi ta akan kana bisa wajen dama sannan he ka juya yadda ka ga dama kore ran ko kuma kwanciya ta bangaren hagu miki amma sa'a ta farko kayi ta a bangaren dama dan saboda barci akan dama kuma yana zama dalilin sai zagwanyewar abinci abincin ba zai zama na ba ya jawo maka matsala yace saboda kasbatul ma'ida taqtadi zalik kamar yadda malamai suka tabbatar a wadar annabi alayhi salatu wassalam da yake cewa lokacin da na kai wajen amantu bi kitabika allazi anzalta he ne cewa rasuluka annabi yamun inkari yace dalili ne akan wasu malaman da suke cewa bai halitta bar waya hadisi da ma'ana jiya mun ga wannan mas'ala a cikin at-taqrib wa at-taysir ita ce duka muka yi darasi akan ta kuma wannan shine sahihin mazhabi na al-imam malik bai ya ganin cewa ya halitta waya hadisi da ma'ana dole sai da lafazin shi yace babu shakka lafazin annabta shine mafificin lafazi amma a bangaren abin da ya shahi addu'a shine ya zama tilas a bangaren isar da hadisi bayanin yana nan shin kudai cikin litattafan musqalawal hadisi wannan shine karshen littafin da al-Imam yake kitabu hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wannan kitabu din kitabul wudu Allah mu dokin sarki ya kama mana ya arzuta mu da fahimta wannan littafi mai albarka zan mu shiga kitabul ghusl kai tsaye al-Imam al-Bukhari kitabu na biyar a cikin wannan littafi nashi mai albarka yake cewa kitabul ghusl littafi na wanka kitabu babban matattara ce wanda abuwab suke shigowa karshen ta wa qaulullahi ta'ala da ma hadar Allah madaukin sarki ma'ana game yake kamar ka ce kitabul ghusl wa qaulullahi ta'ala littafin beje bayanin ghusl da kuma bayanin hadar Allah madaukin sarki wa in kuntum jurban fatahharu idan kun kasance masu janaba ne to ku yi sarki wa in kuntum marda idan kun kasance kuna marasa lahiya aw ala safarin ko akan bulaguro aw ja ahadun minkum min alga'id ko kuma dayan ku ya huto daga bayan gari aula maskumun nisa ko kuma kun shahi mata falam tajidu ma an muku samu ruwa ba fatayamma musa ilan tayyiban ku yi taimama ga guri mai tsarki famsahu bi wujihukum kuma yaya za ku yi sai Allah ya mana tafsili yace sai ku shahi huskokin ku aidikum da hannuwanku aidikum da hannuwanku minhu zuwa gare shi yace ma yuridullahu li yaj'alu alaykum min haraj Allah bai nihin ya sanya muku wani kunci a cikin sha'anin addini walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah yana so ya tsarkake ku walitimma ni'matahu alaikum ya cika muku ni'imomin shi la'allakum tashkuruna dan ku kasance li tashkuruna dan ku gode mishi akan ni'imomin da ya muku wa qaulillahi ta'ala kuma haka ne dake kun ga magana shi yasa aka yi adabin shi a dajarri ba kitabul ghusli wa qaulillahi ta'ala kuma wa qaulillahi da ma kuma hadar Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus sala ya ku wanda kuka ba da gaskiya kada ku kasance sallah wa antum sukara kuma ku kuna cikin maye hatta ta alamu ma ta qulun sai kun san abin da kuke wada wala junuba hakanan in kuna da janaba kada ku kasance shi illa abiri sabilin sai wanda ya kasance dan yanki bulaguro ne hatta ta tasilu har sai kun yi wanka yace wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lahiya aw ala safarin ko akan bulaguro aw ja ahadun minkum min alga'id ko kuma dayan ku ya huto daga bayan gida biyan bukata aula maskumun nisa ko kuma kun shahi mata falam tajidu ma an muku samu ruwa ba fatayamma musa idan tayyiban sai ku yi taimama ga guri wanda yake mai tsarki famsahu bi wujuhikum yace ku yi shafa da huskokin ku wa aidikum kuma hakanan da hannuwanku innallaha kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne ma'ana ya tabbata Allah madaukin sarki afuwan mai afuwa ne kuma ya kasance gafuran mai gafara ne kana nan gurin ba akan fi'ili madi bane can da ya kasance kuma yanzu an wasa kana nan gurin Allah madaukin sarki sa malamai suke cewa ya tabbata ba za a fassara ta a matsayin ta na kana da take nihi ba dan an ce ya kasance abin da ya wuce take bayani can da Allah ya kasance mai gafara ne mai afuwa ne mai rahama kenan yanzu an wasa kenan a ce Allah ya tabbata mai afuwa ne ko mai gafara ne da ita da makamantanta duka malamai haka suke fassara ta munasabar wannan ayoyi da wannan hadisi da wannan babu munasaba ce wadda take zahira dan saboda cikin su ayoyin duka akwai bayani game da wanka daga janaba har ma tare da doriya da kari har da sha'anin taimama a cikin wallamsu fil ayataini shafa a cikin ayat guda biyu dukkan su a wajen al-Imam Shafi'i shine iltiqa'il basharataini haduwar jiki guda biyu wa inda gairi kenan yana nihin kawai taba mace shafawa ba jima'i ba amma a wajen wasu malaman da ba al-Imam Shafi'i ba sun dauka akan cewa wala muslimun nisa'a kawai jima'i ake nihi kenan a wajen su shafa ba zai ta kasance ba daga cikin nawaqidul wudu dan saboda Allah musukin sun fassara shi akan saduwa ba akan tabawa ba yace an karanta a cikin qira'a da ta zo cikin qira'oyi guda bakwai wanda suke mutawatirai aw la muslimun nisa'a ko kuma aw la muslimun nisa'a ba tare da alif ba kuma qira'a ce ta yan uwa guda biyu shine Hamza da Kisa'i malaman qira'a idan sun ce guda ma yan uwa guda biyu al-akhawaini ko al-akhawaini suna nihin al-Imam Hamza da al-Imam Kisa'i ako kuma la muslimun nisa'a ko kuma la muslimun nisa'a wanda ita ce qira'a ta sauran jumhurin makaranta da suka yi saura kuma dukkan su qira'oyin mutawatirai saboda ta'addudin qira'a kuma shi yake bada ta'addudin hukunci kenan lamastum sai kasance shafa koma wace iri ce lamastum kuma sai kasance kawai mukassasa ce game da jima'i ko kuma akasin haka akan wasu malaman daidai gurgurdan sabanin malamai yadda suka yi babina ba tafsiri muke yau balle mu tsaya cika bayani akan ta babi na farko a cikin kitabul ghusl al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa babul wudu'i baban arwala qabla al-ghusl kahin wanka mai wankan janaba idan yaje zai yi wankan janaba to abinda ake so ya kasance ya fara da arwala sai fara da arwala kahin ya fara wankan shi hadisi na 248 al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik abdullah ibn yusuf wannan wane ne yayi ruwaya daga malik tindisi to nan gurin kuma an bada duk da yayi ruwaya daga malik amma firya bi ne wanda wannan nadir ne yana da wahala wancan shi yayi yawa abdullah ibn yusuf at-tindisi daga gare shi zuwa daga malik to nan kuma dirda daga malik kin ne amma kuma ya kasance firyabi ne ba abun nan ba batin nisi ba shi yasa malaman ilal suke kiran shi da mukhalafatul jadda saba ma hanyar da aka sani tana daga cikin sabubban illa an saba cewa wani kullun daga wani yake ruwaya wani daga yaji an ce an fulanun kawai bai saurarawa sai ya dauka akan cewa daga wani ne ba da ganganye ba ya dauka akan cewa hanyar da ya saba ce to wannan gamin kuma an saba ma jada an saba ma hanyar da ya sani sai ya zama na sababin shugowar illa wanda wannan akwai shi cikin hadisi da dama daga hisham daga baban shi daga aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiya annabi mai tsira da amincin Allah kana izatta sala ya kasance idan yana wanka min aljanaba na janaba bada sai ya fara fagasala yadayhi ya wanke hannuwan shi summa yatawadda sannan sai yayi arwalla kama yatawadda lis-sala kama yadda yake arwallar shi ta sallah kenan mahallu shahid ya huto summa yudkhilu asabi'ahu fil ma sannan sai ya shigar da yatsin shi cikin ruwa fa yukhallila biha usul sha'ri sai ya hetse asalin gashin kanshi summa yusubbu ala ra'sihi salasa ghurafin bi yadayhi sannan sai ya zubo akan shi kwamfata uku da hannuwan shi summa yufidul ma ala jildihi kulli sannan sai kwararo ruwa akan fata jikin shi gabaki daya hadisi na gaba wanda ma'anarsa duka daya hadisi na 249 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana muhammad ibn yusuf yake cewa haddathana sufyan anil a'mash an salim ibn abil ja'd an quraib an ibn abbas an maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam kala take cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-sala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla irin arwallar shi ta salla gairar rijalaihi amma banda kawahuwan shi sune bai wanke bai bar su har daga baya wa gasala farjahu ya wanke gaban shi wa ma asabahu min al-aza da ma kuma abin da ya same shi ya taba jikin shi na kazamta na mani ma'ana summa afada alaihi al-ma sannan sai ya zuba ya kwararo da ruwa a sauran jikin shi summa naha sannan sai ya gusa rijalaihi kawahuwan nashi fa gasala huma sai ya wanke su wannan gusawar da yake dan saboda gurin inda tabo ne kafar shi ta riga ta bace da tabo sai ya gusa ya wanke shi hazihi gusuluhu min aljanaba yace wannan shine wankan shi na janaba wankan annabi alayhi salatu wassalam na janaba wannan kana kin kamar yadda wacce ta wuce tana nuni akan mulazama kana tana nuni mulazama ya kasance kenan kullun yake yin da maimaita abun amma sai dai gurin ba ana nihin kullun ba da inda kullun ne mustahabbancin sai ya zama na yahi ƙarhi fada shi da yake cewa idan yayi wanka yana nihin idan yayi nihin wanka kamar yadda ce yake cewa iza qumtum ila salama ana iza aratum liqiya yace sai ya wanke kawun shi shine a cikin shi nan mun fahimci bai wanke hannuwa kafin shigar da su cikin makayi kamar yadda ya zo a cikin ruwaya a sarrahi a kirare an bace shi yace sannan ya arwalla kamar arwallar shi ta salla wanda shine mahallu shahid wannan yace anan ana daukan mustahabbancin cewa gabat mustahabi ne gabatar daga ban arwalla cikin wankan janaba wa zahiru annahu wudu'un haqiqin wa zahirun magana arwalla ce ta hakika wanda aka sani duk da lafazin yana iya daukan ma'anar ana nihin cewa yana gabatar daga ban arwalla cikin wankan janaba ba wai yana arwalla ita karan kanta ba amma yace zahirun magana dai arwalla ce ta hakika dan yadda aka yi bayanin ta kuma an gabatar da ita akan sauran gabbai da sauran aiki na wanka dan saboda girmama arwalla dan saboda karramata kuma ibnu daud daga cikin malaman shafi'iyya a cikin littafin sharhil muhtasarul muzani shi kuma ya mushi sharhi yake cewa idan mun fada gami da magana ta harko to zahirin magana shine annabi sai ya cika arwalla kuma wannan ita ce mafi ingancin maganganu na al-imamu shafi'i Allah mashi rahama kuma yana da wata magana daban cewa mutum yana iya jinkirtar da wanke kafafuwan shi dan saboda aiki da zahirin hadisin har zuwa ƙarshe hadisin Maimuna amma kuma sabanin abun a wajen al-Imam Malik yana da wata magana ta uku cewa idan gurin ya kasance mai tsarki ne ba sai ya jinkirta shi ba fala yu'akhar ba zai jinkirta shi ba in ya kasance kuma da kazamta to wannan sai ya fara wanke shi sai ya jinkirta shi har zuwa ƙarshe saboda hadawa tsakanin hadisan guda biyu na gaba da cikin hadisin da yake cewa sun mayurkhilu asabi'ahu sannan sai annabi ya shigar da yatsin shi cikin ruwa ce fa yukhallula biha usul ash-sha'r sai ya hetse asalin gashin kanshi a cikin shi akwai mustahabbancin yin hakan kin asalin mutum ya wanke gashin kanshi kafin ya fara zuba ma sauran jikin shi ruwa suka ce dan saboda karan kan nashi ya kasance an fara zuba mishi da kadan kadan ya saba ba kai tsaye ba a kawo a zuba mishi gami daya wannan sai ya samu annafara gujewa gami da ruwan wanda wannan yana iya sababa mishi wata matsala a cikin kanshi ko ciwon kai ko makamancin haka shine hikimar zuba ruwan kadan kadan da farko idan na gaba da yace sun mai fidil ma ala jasadi kulli sanan ya kwarara ruwa akan sauran jikin shi gabaki daya yace sauran jikin shi gabaki daya wannan yana nihi akan cewa addal akan bai tudawa a cikin wanka ba wajibi bane yace mustahabbi ne a wajen malaman shafi'iyya haka nan a wajen malaman hanbaliya da kuma wasu daga cikin malaman malikiya amma malaman kufa sune abu hanifa da daliban shi sun saba Malik da al-Imam al-Muzani sun tafi akan cewa wajibi ne tudawa addal ku wajibi ne a cikin abun nan shi yasa zaka gani sabani irin wannan ake shi yake sababa wani abun kaga wajibi ne a wata mazhaba wani gurin kuma ba wajibi bane saboda duba da asalin abun da suka dauko hukuncin abun wannan maganganun su yana nan shin hudu cikin al-Mubasud da al-Mudawwana da Ikmalul Mu'lim da al-Mughni wanda manya-manyan littattafai ne wannan mazhabobin babu na biyu babu ghuslul rajuli ma imra'atihi baban dake bayanin wankan namiji tare da matar shi hadisi na 250 al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddathana Adam ibn Abi Iyas qala yake cewa haddathana ibn Abi Zaib an az-Zuhri an Urwa an Aisha qalat kuntu aktasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka da ni da annabi mai tsira da amincin Allah min ina'in wahidin daga makayi guda min qadahin na akushi yuqalu lahu al-faraq wanda ake ce mishi al-faraq al-faraq ma'auni ne wanda zan mu gani insha Allah zan mu dauki kitabul wudur kitabul ghusl a cikin wancan littafin al-makayil wal mawazin ash-shar'iyya irin wannan makayi da ma'auni wanda yake nada ne ba sanin su muka yi yanzu mu san cewa a yanzu kuma daidai gurgurdan kamar yaya suke kiyasin su da litir ko kuma da kilogram wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a gurare guda 7 yace amma fiqihun baban wannan hadisin ya gabata a cikin bayanin cewa mutun babul wudu'i rajul ma amra'atihi mutun yayi arwala tare da matar shi ya gabata a hadisi na 193 kuma da jawabi game da iradin shi bujurwar da aka mishi ma ijma'i yayi tsaye akan cewa mutun yana iya yin wanka tare da iyalan shi akan makayi guda kuma haka nan wannan mace tana iya yin wanka da sauran da namiji ya bari sabani inda aka yi sabani shine aka san shi namiji yayi wanka da sauran mace wanda wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta ibn abi shayba yayi ruwaya daga abi huraira yake cewa annahu kana yanha an yaktasila rajul wal mar'a min ina'in wahid ya hana abu huraira namiji da mace su yi wanka gami da makayi guda wanda wannan asarkin yana cikin musannab na ibn abi shayba amma wannan hadisin raddi ne akan wannan magana koda ta inganta zuwa ga Abi Huraira Allah ya yarda da shi sai kitabu na uku babul ghusl bi sa'i wa nahwihi wannan mun ganshi a sunan Abi Dawud baban dake bayani akan wanka da tiya guda da makamancin wannan hadisi na 251 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathani Abdul Samad qala haddathani Shu'ba qala haddathani Abu Bakar ibn Habs qala sami'tu Aba Salma yaqul naji Aba Salma yana cewa da khaltu ana wa akhu Aisha na shigo da ni da dan uwan Aisha ala Aisha akan Aisha wannan dan uwanta ne mina rada'a dan uwanta ne na rada'a fa sa'alaha akuha sai dan uwan nan nata ya tambaye ta an gusulin nabi gami da wankan annabi sallallahu alaihi wasallam fa da adbi ina in sai tace a kawo mata makayi na hawan min sa'in kwatan kwacin tiya guda fagta salat sai ta yi wanka gaban su a fadat alara asa ta kwararo akan ta wa bainana wa bainaha hijab tsakanin mu da ita akwai shamaki qala abu abdullah al imam al bukhari ke cewa qala yazid ibn harun yazid ibn harun da bahas da juddi daga shu'ba suke cewa qadir sa daidai gurgudan tiya guda nan gurin gashi hadda muharrami aisha ta kirayo ta yi wanka gaban su akwai matsala a cikin hadisin akwai iskalin da wani ya dauke shi yana iya bacewa sababin shi hadisi na 252 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad haddathana yahya ibn adam qala haddathana zuhair an abi ishaq qala yake cewa haddathana abu ja'far annahu kana inda jabir ibn abdullah huwa abu ya kasance a wajen jabir dan abdullah da shi da baban shi wa indahu qaumun ta a wajen shi akwai wasu mutane fa sa'aluhu anil ghusl suka tambaye shi gami da wanka fa qala sai yake cewa yakfika sa'un tiya dai ta ishe ka fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa ma yakfini ni tiya dai bata isa ta fa qala jabir he jabir yake cewa kana yakfi man huwa awfa minka sha'ara ya kasance yana isar wanda hika cikar gashi wa khairun minka kuma ya hika alheri shine annabi alayhi salatu wasalam na ganan bai da ta cewa ba magana da zai fada dan ana nasaba magana da annabi magana ta kare musamman ma a wajen su da suka san kimar annabi summa amma na fi saubin sannan sai yin mana limanci cikin tuha sai hadisi na 253 wanda dukan su ma'ana su guda al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abu nu'aym haddathana ibn uyayna an amr an jabir ibn zaid an ibn abbas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin allah wa maimuna da matashar maimuna kana yaga tasilani sun kasance suna wanka min ina'in wahid daga makayi guda wa qala yazid ibn harun yake cewa da bahas wadda juddi daga shu'ba suke cewa qadru sa daidai gurgudan tiya guda kenan magana qadru sa ana nihin cewa daidai gurgudan abun ne ba tabbas cewa tiya guda wace babu kari babu rage shi yasa yake da bambanci da cewa bisa da kuma qadru sa qala abu abdullah al-imam al-bukhari kenan yake cewa kana ibnu uyayna yaqulu yana cewa akhiran a ƙarshe daga ibn abbas daga maimuna amma sahihi shine ma rawahu abu nu'aym abinda abu nu'aym ya rawaito shi dan mu ga abinda al-imam al-bukhari yake nihi da wannan bayani dan uwan aisha wannan shine dan uwanta na shayarwa ba dan uwa uwa dai uba dai ba kamar yadda ya zo karara a cikin sahihi muslim sunan shi an ce shine abdullah ibn yazid wanda al-imam an-nawawi ya kawo shi a sharhin shi da dama a sahihi muslim Muslim yake cewa a cikin tabaqat Abdullah ibn Yazid radiyallahu anhu Aisha wanda sun sha nono tare da Aisha shayarwa Dawudi a cikin sharhin shi yake cewa dan uwanta ne Abdurrahman amma wannan kuskure ne daga Dawudi Allah mashi rahama da yake cewa nan bainana wa bainaha hijab tsakanin mu da ita akwai shamaki tana mun wanka zahiruhu kama qala al-qadi zahirin shi kamar da qadi Allah mashi rahama qadi wanda yake da ashafa litahin ashafa bi ta'rifi huquqil mustafa mafificin littahi da aka wallafa cikin sha'anin sanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da sharhin da yamma sahihi muslim ikmalul mu'lim bi fawaid sahihi muslim Allah mashi rahama qadi iyad yake cewa annahuma ra'aya amaluha fi ra'siha wa ali jasadiha abinda ke nihi da tayi shamaki suna ganin ta saman kanta ne kadai da ma kuma abinda yake saman jikinta imma yajri li zawil haram muharram wanda ya halitta ga muharramai su gani ba sauran jikinta ba dan saboda koda ya kasance idan ya kasance an ce tsakaninta da su ta sa shamaki bisu ganin ta ne kyararin mai fa'ida kuma da karantarwa a aikace ta so ta karantar da su ne a aikace dan su fahimta da gaugawa to kuma in ya kasance da shamakin da kwata-kwata bisu ganin ta ai babu fa'ida wasa ne akai to sai ya ce abin da yake nihi shamaki ne gami da kasan sauran jikinta sama kuma ta wannan suna ganin sauran jikinta inda ya halitta ga muharrami ya gani dan saboda muharramanta ne ba wai ajnabiye bane wanda zata zo har tana musu wanka dan wannan radikinta ne gudan shi kuma wancan shi ma Urwatu ibn Zubair matsayin danta yake dan yar uwarta ne kenan dukan su babu wani wanda dalilin da za a tuhume ta akan cewa ta yi ba daidai ba kuma ma'aihiye su ce su shi yar uwar shi ce shi kuma ma'aihiye shi ce dan ta musu aiki a aikace dan su gane kuma shi ma ba wai wanka wanda zata zulfa ta yi shi yadda ake da kayanta da komi kuma tan musu shi yace walaula annahuma shahida zalika wa ra'ayu lam yakun lisra'ayyan ma'a wa zaharatu ma bi kadarat inda ma'ana qadi iyad Allah mushira mai yake cewa da a ce busu ga komin jikinta hatta saman nata inda ya halitta a gani da sai zamana cewa ku kawo ruwa a muku wankan bai da fa'ida ta musu bayani da baki ma da yahi yace da ta mutawa da ta gami da musu magana da baki wannan mutuna a cikin hadisin da yake cewa bayya wadatar da ni shine Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib baban shi shine Muhammad al-Hanafiya ya rasu a shekara ta 100 bayan hijira ko kuma makamancin sa ma'ana babu tabbas akan shekarar rasuwar shi abin da yasa Al-Imam al-Bukhari ya shigar da wannan hadisin a cikin wannan gurin saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da shi da Aisha da Al-Farq farko kuma ya gabata cewa tiya guda uku ne kenan gashi nan mun ga adadin alfarq shine tiya guda uku kenan sai zamanan nan kowan su daga ciki Annabi da Aisha kamar yayi wanka ne da tiya da rabi kuma abin da yasa yayi tiya dan saboda wankan mace ya sha bambam gami da wankan namiji gashi yana bukata yayi ta zuba ruwa ciki wa iza kana kazalika fa nisfu sa'un wa nisfu kenan sai zamanan kowa nisfin sa'i ne wanda riqli guda takwas ne amma fiqhun hadisin nan ya gabata a cikin babul wudu'i bil mud baban da ke bayanin arwalla da mudu guda wanda ya gabata a cikin hadisi na 233 sabani akan daidai gurgurdan sa'i shi ma ya gabata a cikin shi kuma akwai karantar da mu cewa ba a san banna cikin sha'anin ruwa idan mutun yana yin ibada wanka da arwalla da makamantan su a cikin shi kuma akwai siffar Annabi alayhi salatu wassalam cewa ya kasance annabi mai yawan gashi ne kenan daga nan gurin ma wannan an karanci wannan daga cikin wannan hadisin nan zan mutakaita akan wannan hadisai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh